matsalar rashin tsaro ta jima tana haddabar jama'a musamman a yankunan arewacin Najeriya, kuma kawo yanzu dai kokarin da ake yi ya kasa magance matsalolin. Wani abu da jama'a ke yawan kokawa akai shine karancin jami'an tsaro a yankunan su, musamman inda ake da matsalolin rashin tsaro a yankunan karkara. Yanzu rundunar sojin Najeriya ta daura damarar samar da sababbin sansunonin soji domin kara yawan jami'an soji kusa da yankunan dake fama da matsalolin rashin tsaro. Babban hafsan sojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya azatu bilin gina sabon sansunonin soji a yankin Isa dake gabacin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya. Yankin da jima yana fama da matsalolin rashin tsaro.
An kawo sansani a nan saboda kara kawo jami'an tsaro musamman sojoji kusa da inda waɗannan yan ta'adda iskan mutane suke. Kaga an samu ƙarin mutane a inda muna iya kaiwa mabuyar waɗannan yan ta'addan. Yafi a ce muna da nisa ko da akwai wani abu kamin mu kawo nan kilan ya kai awa ɗaya awa biyu kamin sannan an yi an ƙare. Amma in muna nan za mu tantsama ko ina irin waɗannan iskan suke mu gama da su.
Wani batu da jama'a ke tsokaci ga matakan da mahukunta ke ɗauka shine yin tsambare, a ɗauki mataki wani wuri a bar wani wuri. Abin da ke sa waɗanda ake faɗa da su gudu zuwa wuraren da ba a ɗauki mataki ba.
Ba wannan ne kawai ba, in Allah ya so za mu buɗa wani irin wannan ya shimfiɗa da wasu wurare. Duk inda ya kamata mu samu ƙarin jama'a don mu rage tsawon inda mutane suke kamin su kai gurin za mu yi.
Na zanta da wasu mutanen gabashin Sokoto inda aka azatu bilin ginin sabuwar barikin soji.
Sunana Injiniya Jamilu Umar Isa. Ido magani ne ni dan naga aikin ma naga an gabatar da an share hili, kuma an zo an gabatar da wurin fareti da sauransu. Dai kusan kwana uku ko hudu ina gani da wurin suna ci gaba da ayyuka. So fatan da muke anan shine Allah ya sa wannan abun ya kasance mana alheri, ya kawo muna ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da muke fama da ita a wannan yanki namu da ma ƙasa baki daya.
Sunana Dalhatu Abdullahi. Da aka ce akwai wato military base a can wannan yankin, to an samar da wato turba ta kawo sassauci sosai da ɗauki, kuma lalle babu ko shakka hankulan mutane a wannan yankin zai kwanta sosai su samu damar su kunin tafiya gonakinsu saboda sun san cewa akwai barikin soja tare da su.
To koya ya masana harkar tsaro ke kallon wannan yunkurin? Detective Awal Baladir Mi'iya, shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf Mai Tamasure da ke garin Kano, yana mai cewa
zai iya tasiri, amma dai gaskiyar magana mafiya ana cewa ba solution bane wanda yake zai yi maganin abun gaba daya, amma dai kuma ba za a zo a ce ba zai yi maganin ba saboda zai kara yawan tsaro, kuma sojojin za su karu, kuma duk lokacin da ake farmaki za su iya zuwa da wuri. Amma dai gaskiyar magana yin forest marshal din nan shine mafi alaba tsara bariki ba.
Fatar 'yan Najeriya dai bata wuce a ceto su daga waɗannan matsalolin ba, domin sau da yawa akan fara aiki mai muhimmanci a Najeriya sai a fita batunsu kafin a soma cin moriyarsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.